sinji kujera sun fito sun tashi rawa in yi ashara warawa sun kuma yin rawa ni a gabi da kalli sabon takun kawa kar ku zagaita ban ce ku tsaya ba mata ai wannan kidan da yamma tan nan nake kuraya ba sai dan autan fike
kunja da hannu